بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا متن جمعة 25 ga watan Juma'a al-Akhirah shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 27 ga watan December 2024 wannan shine darasi na 7 insha Allah cikin jirgiyar darussa daga karatun littafin Matnu Urjuzati Uddati Talab na Malam Abdullah ibn Muhammad Sufyan al-Hakami Allah ubangiji ya saka mushi da alkhairi muna bada uzurin cewa wannan karatu ya kamata kamar da muka saba wato mu dinga caccanzawa amma muna so ne mu dan yi nisa da wannan muqaddima shi sa muka sake dawo da shi zamu darasi na 7 na 8 insha Allah zamu kuma gabatar da ta'aziyya a gurguje ga junanmu na rasuwan ɗaya daga cikin malamai na wannan makaranta ta Daradis Salafiya wato Malam Abdullahi As-Salafi sunansa cikakke shine Malam Muhammad Abdullahi Tanimu wanda ke zaune a garin Kaduna ɗaya daga cikin jami'an wannan makaranta tamu kuma memba ne na Board of Trustee kuma ɗaya daga cikin malamai masu kokari wajen karantawa Allah mai rasuwa wajen sati guda kenan ubangiji Allah ya gafarta masa Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta Allah kuma ya rike masa bayan sa malami ne mai kokari kwarai da gaske wajen karantawa da kuma juriya da kawaici sosai Malam Abdullahi ya yi rubuce-rubuce da yawa mutane ba su sani ba ya rubuta kananan rasa'il da Hausa sun fi guda 1000 kamar yadda aka shaida mana akwai su ƴan uwa su Malam Aminu wanda ake cewa Abul Bukhari ko Abu Sheikhaini da Malam Umar dan gidan Malam Baffa da kuma Malam Zaharaddin waɗannan su uku su wakilta su ci gaba da rike mai makarantarsa ta Markazu Ahlul Hadith kuma dukan su dalibai ilimi ne masu daƙaƙuranci wanda shi ya horar da su Allah ya ba su ikon rikewa kuma ya rubuta ma tarihin rayuwarsa da kansa an ce ya gama rubutun tarihin a watan Satumba da ya gabata Allah ya gafarta mishi yau dinnan ma kuma akwai wani malami a nan cikin malaman ƙasar Zaria da ya rasu alƙali Malam Aminu Jumare wani dattijan malami wanda ya jima yana jinya to shi ma yau Allah ya mai rasuwa ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa wannan jinya ta zama kafara gare shi Allah ya sa mu cika da imani za mu tashi a cikin wannan muqaddima daga inda malami yake cewa yana ci gaba da bayani akan wasu masail cikin muqaddimar ni dai a nuskar hannuna daga shafi na 23 ne karshen sa inda ya ce wa kad hasala li dhalika fi mawadhi'a yasira yana magana akan wato haɗewar kalmomi guda biyu abin nan wato wanda suke haɗewa a cikin alkhabu yace to shi ya samu irin wannan a wurare kaɗan min ha ma ja'a fi awwali misra'ai albayt raqam 60 a cikin shafi na 45 na matanin lambar baiti na 60 inda yake cewa wa mathalul faqihi kal ardi allati qabilatil ma wallati amsakati haka yake a cikin baitin to kaga zaka an cire alhamza saboda baitin ya zauna wa mathalul faqihi kal ardillati qabilatil ma wallati amsakati misalin malamin fiqhu shine kamar misalin ƙasa wanda ya dauko shi daga cikin hadisin nan ne wanda ta rike ruwa ta kuma shayar da shi daga baya wa fi kalimati thamaratuhu fi akhiril baiti raqam a lamba baiti na 216 shafi na 65 wa lafzi fa hafizahu wannan kalman guda biyu an samu wannan abun a cikin su fi akhiril misra'il awwal min al baiti raqam 300 as-safhatil wahida wa 60 wa fi awwal misra'il awwal min al baiti raqam 41 wa 400 الصفات الثانية بعد 70 وفيه عندي كتوى وبعلو الهمة التصف ولا وبعلو الهمة التصف ولا تخلد إلى الراحة إن رمت العلا shine yadda baita yake wa bi ulul himmati ittasif ka siffanta da kwazo da dagewa wala takhlud ila rahati kada ka zama mai shantakewa in rumtal ula inde kana son ka samu daukaka a cikin karatu wa fi kalimati wa nuqila fi akhir al misra athani a gunduwa ta biyu ta baiti mai lamba 491 shafi na 75 inda yake cewa fa innahu in tu'tihi kullaka la yu'tika illa ba'dahu wa nuqila ci fa innahu kaga shi ilimi in tu'tihi kullaka in ka danka mishi rayuwarka gaba daya la yu'tika shi ba zai baka ba illa ba'dahu sai wani sashi to zancen ya kare amma kuma wani zance ya shigo cikin wani baiti ya shine wa nuqila sai ka ji karshen wa fi awwali al-misra' al-awwal min al-baiti raqam a baiti na 658 fadin sa fa bi salahil qalbi yasluhu yana anar kaga yasluhu ko yasluhu za ga wasu danduka guda biyu fa bi salahil qalbi yasluhu al-jasad an khatimir ruslil kirami kadwarat na jin shine an khatimil kiramir rusli kadwarat wa an khatimir rusul kirami kadwarat wato wannan zancen ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine idha saluhat ko idha salat saluhal jasadu kullu wa fil misra'il awwal min al bait raqam alamba na 807 shafi na 97 inda yace bi amalil yawmi ma al-lailati qad summiya inda salifina wa'tamid shine karshen baitin ya faɗi sunan littafin cewa sunan littafin amalul yawmi wal laila littafin al-imam an-nasa'i wa hadha yadulluna dalalatan wadhiha ala anna al-khabla laysa ala darajatin wahida bal innal akhfasha sa'id ibn mas'ada yara annahu sa'igun fi bahri ar-rajz wannan yana mun da wata magana da muka yi da malam Mansur nan kan takalman ta dalala malam Mansur me muka yi magana ne ran nan akan bayan mun tashi akan kalmomin su sahah da zafaf ko kai mu wata magana akan cewa ka duba wani dictionary na saki kuma na duba magana na faɗa gaskiya haka take magana na faɗa a wurin nan haka take kawai akwai wasu aujuhu na karanta sahah ko zafaf kuma kamar to zan sai da na kato ni na san zance ne da na karanta shi da dadewa samar da haka da ka fadi sai na saki komawa na saki duba shi in ka koma wato ummahat na kutubul lugha zaka iya ga indan aranin na duba yanzu ba zan iya istihdari ba dan yanzu ne ma kawai na tuno gaskiya amma insha Allah idan mun zo wannan darasi a baya babu lafi sai mu sha'aru diga masalan jazakumullahu khairan yace أن الخبلة ليس على درجة واحدة بل إن الأخفش سعيد بن مسعدة يقول لي ما لن أخفش سيبين سنن سشين سعيد بن مسعدة دومون أخفش كما يدى الإمام السيوطي يكوى أتكين المظهر في علوم اللغة يقول الأخفش لقب لعشر نحويين لقبيني دا ما لمن نحو قوم أكي كيران سدش sannan an ambata akwai uku shahararru da za a fara cinowa akwai al-akbar akwai al-awsat akwai as-saghir ko al-asghar amma inda al-itlaq da zaran an ce al-akhfash ba ai kaidi ba to al-mutabadir ila zihn shine al-awsat shine al-akhfash al-awsat kamar yadda shi al-imam as-suyuti ya fadi to wannan akhfash din da ake magana nan shine al-awsat din shine sa'id ibn mas'ada wanda ya rasu 210 bayan hijira yara annahu sa'igun fi bahri rajaz shi yana ganin babu komai samun wannan tafila mai matsalan khablu a cikin bahri rajaz ba matsala bane fa kala fi kitab al-arudi ya fada cikin tafsir kitab al-arud lambar shafi na 149 al-faisaliya wato bugun maktabatul faisaliya yace fa'altun fihi ahsanu min al-basit fil basit was-sari fa'altun yana zuwa a cikin yafi dacewa da baharul basit da kuma baharul sari li'anna rujaza yasta'milunahu kaseeran yace saboda masu amfani da baharul rajazi suna amfani da shi sosai wa inna ma wada'uhu lil huda'i, ita wannan siga ta taf'ila an saka ta ne dan kore dabbobi, shine al huda. Wal huda'u gina'un, shi ko waƙe na sarrafa dabbobi raƙuma ko waƙa ce ta baka. Wa hum wa kalamuhum idza kanu fi amalin aw sauqi iblin, suce suna yin amfani da shi ne cikin zattutukan su idan suna cikin aiki, kamar aiki a gona, ana moral ko ana guje-guje ko ana kore raƙuma. Falhazhu mimma yukthiru fi kalamihim akhaffu alayhi, sadaka suke wannan share wasali din dan ya musu sauki a baki sai kuma fa'alatun. Qala, yace halla sa'alti talalan wa humama, ya kawo misali kenan. Wa qala qad jabara dinul ilahu fajabar, qad jabara dinul ilahu fajabar falam yaqbuh, ba a ce yayi muni ba. Intaha ma aratu naqalahu, mala yace abinda naso in kwafo daga shi akhfash ya kare. Wa fi taqdimi limatn al-muwaffiq min umdatil muwaffiq, ko muwaffaq ne ko muwaffaq, na'am, al-muwaffaq min umdatil muwaffaq. Mun ji a baya cewa akwai littafin umda da fiqhun Hanabila, shi malamin su Muhammad Salim Addud ya mai da shi waki, kuma sai baiwa shi wannan bawan Allah Sufyan al-Hakani ya mishi taqdimi. To a cikin taqdimin ne yake cewa zakartu na mahajija li ta'ifatin min akbari shu'ara'i qadiman wa hadithan waqa'u jami'an fil khabl, na ambaci misalai na malamai da yawa cikin mawaka na da can da nan kusa wanda suka afka cikin irin wannan larura ta waka. Mimma yadullu ala ta'abburi salamati minhu, abinda ke nuna cewa bai yiwa mutum yana waka a tararanci inda yana amfani da waɗannan buhur din ya kubuta daga wannan aibin na waka. Wala siyama fi nazmil ilmi, musamman a cikin ashiru tarihi. Wa dhunnu anna allazina shaddadu fi amri, yace ina tsammanin waɗanda suke tsanantawa suke ganin shi a matsayin aibi, abun korewa, lima yusa yumarisuhu fil bahri rajas, lam yumarisuhu ko lam yumarisuhu fil bahri rajas, wataƙila su saboda ba su amfani da bahrul rajas ba wajen yin waka, ba su ga yadda abin yake ba. Faqasuhu ala dukhulihi fi buhurin ukhra, sai suka yi hukunci akan cewa shiga shi a sauran buhur aibi ne, sai suka hukunta ko da rajas ne aka same shi, ba su san cewa ba zai yi ayi bahrul rajas, ayi waka a cikin bahrul rajas ba a yi shi ba. Wala raiba anna dukhulahu fil basit was sarihi qabihun, babu shakka babu kokonto akan cewa saka shi a cikin bahrul basit da bahrul munsarih wannan aibi ne, kama fi kutubil fanni, kamar yadda yake a cikin tafan arudi. Wa ma hadha fayahsunu bin nadimi an yatajannaba alwuqu'a fihi qadar al-imkan, imkan yace duk da haka dai dan an ce aibi ne wanda yake wato ba yadda aka iya da shi, to karkana yin waka ka saki jiki ka tayin shi babu ji babu gani, in har zaka iya tsira daga wato furta shi to ka guje mu haka. Yace wala siyama idza kana fi kalimataini, musamman a ce ya shiga cikin kalmomi guda biyu, ma anna littirara ilaihi mutahattamun ala kulli sha'ir, inda yake tirsasuwa zuwa ga amfani da shi ya zama kusan dole akan dukkanin mawaki. Wa min ad-durratil lati taqa'u fi bahri ar-rajz, ya sake cewa daga cikin larura ta waka dake faruwa a bahrul rajz akwai as-sinat, wa huwa yaqa'u fil qafiya, shine abin da ke faruwa a qafiya. Menene as-sinat? Yace was-sinadu idza kana min qubayli tanawubi ad-dhammati ma al-kasrati wa nahu dhalika fa huwa kathirun fi shi'r al-arab, idan aka samu a cikin wannan harafi na qafiya da ake samu as-sinat, wato shine ya zama wasalin da ya kamata a samu a wajen ya juya. To idan aka samu ba wato abin nan munawaba tsakanin wasalin dhamma da na kasara, to babu komai. Wala yara Sa'id ibn Mas'ada al-Akhfash al-Awsat hadha min qubayli as-sinat, akhfash ma bai ganin shi a matsayin aibi. Wa ma dama anna alifa at-ta'sis mafsula an harfi ar-rawi bi akthara min harfin fal amru fihi yasir, matuƙa abin da yake cewa alifu ta'sis shine wato madda da take zuwa ta ƙarshe kafin a samu wanda daga ita babu wata madda sai dai haraka, babu wani sukuni sai dai haraka a jikin wato kafiyar. Yace to idan ya zama tsakaninta da harafin rawi din akwai akalla harafi biyu, kaga babu matsala, domin anan damma ko kasara ba ce tasiri wajen canza wasalin ba. Wa mislu hadha مما يضطر إليه الناظم كما تقدم غير مرة وانا أبني ديكي نلرورا كما يدي قباتا ولله در إمام هذه السنعة وبنجي الله يغافر تا الهيرن سيكيغا لإمام ونن حركة تأرولي الخليل بن أحمد الفراهيدي مالا خليل بن أحمد الفراهيدي الله يغافر تامسا مشهور مالا مننا عربية دا قرآني دا أرولي دا سورنسو رحمه الله حين قال في العين أتكلم دافن شو مؤجم العين wanda shine farkon dictionary a tarihin wato dictionary na larabci yana fada a cikin kitabar ta'sisu fi shi'ri alifun talzamul qafiyat qafiyat yace ta'sisi a cikin waka shine a samu wata alif wanda kodish tana zuwa cikin harfin qafiya wa bainaha wa baina ahrufir rawi harfun yajuzu raf'uhu wa kasruhu wa nasbu tsakaninta da tsakanin wato harafin rawi ya zama akwai wato wani harafi wanda zai yi ai mishi wasalin sama ko ƙasa misali yanzu kamar nan da yace mubarakun lil anbiya'i khatamu yanzu misali wannan khatamu din idan muka dauka shine kafiya to wannan alif din da ke kafin ta'un da mimun shi da kake da suna alifu ta'sis shi kuma mimun harafin ƙarshe shine harafin rawi raga tsakankaninsu akwai wani harafi wannan harafin kuma zai zama mai fataha zai zama mai kasara za iya cewa khatam za iya cewa khatim za iya cewa khatum yadda ta kama to wannan alif din da kullun yake zuwa haka shi yake cewa at-ta'sis shi kuma harafin ƙarshe wanda ake kiran kasidar da sunan sa a ce ra'iya ko mimiya ko lamiya shi yake cewa harfur rawi na fata mun gane yace yace nahwu fa nahwu mafa'ilun kaga yanda a mafa'ilun falau ja'a mislu muhammadu fi qafiyatin lam yakun fihi ta'sis idan ka idan lafazin muhammad yazo a cikin qafiya to babu ta'sis don babu alif kaga kuma alhalin akwai alif din a asalin taf'ilin dan kace mafa wannan alif din shine alif ta'sis hatta yakunu nahwu da amma idan aka ce mujahidu kaga alif ta'sis kaga zai cewa mujahid zai cewa kamar wancan muce khatam kaga ya kuma fataha ko a ce mujahadu duk ya halasta fal alifu ta'sisu ila an qala har zuwa inda khalil yace wa huwa aibun fi shi'ri ghayra annahu rubbama turra ilayhi wannan aibi ne a waka inda ake samun mujahid mukabir kaza irin sautan sai a zo kuma wani baiti a cikin jerin kasida sai zo da muhammad sai da babu wannan alif din to wannan rashin samun wannan alif din bayan duka baitocin suna zuwa da alif ya zama aibi yace amma aibi ne da ba yadda aka iya da shi wa hasanu ma yakunu zalika idza kana alharfu alladhi ba'da alif maftuha mafi yawan an fi samun wannan idan harafin da ke bayan alif din maftuhi ne da anna fatahatahu taglubu ala fatahatil alif saboda fatahassa za ta rinjayi ta alif din ka annaha tuzalu min alwahan kama qala al-ajjaj akwai mawaki ruba ibnu abdullahi al-ajjaj at-tamimi mawaki ne cikin larabawa a zamanin daular umawiya ko kuma kace farkon daular abbasiya dan ya dan muhadarami ne ya rasu 154 kaga ya rasu ne a cikin daular abbasiya amma ya rayu kuma a cikin daular umawiya domin ita kuma ta kare 132 to yana cikin mawaka muhadaramud daulatai mawaki ne daga cikin arabu albasara ana karban wato waken sa wajen kafa hujja saboda balaraban kauye ne to a cikin waka sai yake cewa mubarakul lil anbiya'i khatam muallimun ayil huda muallam idan kaga wannan muallamu babu alif dai yake da muhammadu to yanzu ma sauran baitocin akwai alif to wannan ya zama as-sinad ke falau qala khatim bikasir ta'i lam yahsun in yace khatim yayi wasali kasa bai kyautata ba intaha wa ma aratu naqalu aibi na gaba da aka samu shine wal ishkalu inma huwa fi ta'sisi lafzi khatam duna muallam wal khablu was sinadu siwa sinadi ta'sis wa ma shabaha daruratun yata'azzaru tajannubuha fi shari'a amma yace waɗannan abubuwan al khablu was sinad in banda sanadu tasis da ire-iren su wasu matsaloli ne a cikin waka wanda yana da matukar wahala mawaki ya iya guje musu a cikin dukkanin waka ma wa fi nazmi al-ilmi ala wajhi al-khusus balantana kuma a waƙe na ilimi wa kadin ita zara shekhu na al-allamatul murabitu muhammad salim anhuma wa an ghairihima min ad-darurat as-sabiqa yace malamin mu ma da yayi waka sai da ya nemi uzuri ya fada hanzarin sa a cikin waken sa na wancan al-muwaffaq min umdatul muwaffaq inda yake cewa mu'taziran mimma yajussu nubaha min al-burudati linazmil fuqaha lima min at-tadmini fil qawafi yahwi wa min muzdawij az-zihafi wa min sinadin wa tadakhulin bi an yal يلز مصرا أين لفظ بقرا ومن دخول الألام أفردا لفظا من الذي يضاف أبدا وقصر نو نقل وحذف حرف وحذف حرف أطف وصرف آدم للصرف وانا ديك عاد كي مقدمة ليك والوقف من قبل التمام كعمل در يزين وليكز ما لم يقل hajin da malamai suke sarrafa zance malamai inda kasan ana musu inda kasan shedanu ne yake ga musu dama waka sai da shedan ai ko Allah ya kyauta haka dai suka ce yace mu'taziran ina mai bada uzuri mimma yajussu nubaha daga duk abin da yake annubaha annabihu masu fada kuwa wanda suka san aruli wanda suke akan ilimi za su ji wani abu ya soki ga jikin su wanda yake kanta alqur'ani ko ila irabi da an karanta larabcin qur'ani ba daidai ba zai ji wani iri ko to wannan abin da kake ji su ma masana waka suna jin wannan abu da zarar an karanta waka ba daidai ba min al-burudati ko dai su ji waka wata busasshiya su ji babu yabanya a cikin ta al-buruda su ji is dry babu khayal li nazmi al-fuqaha saboda wakan malamai ce ba waka ba waka bace wallahi shiru lil ulama ya aibun ko yace lima min at-tadmini fil qawafi saboda zasu ji tadmin a cikin alqafiya at-tadmin ɗaya ne daga cikin uyu shine su ji wato kafiyar zancen bai kare ba an zo kan kafiya amma kuma sauran zancen yana baiti na gaba shine tadmin fil qawafi yahwi wa min muzdawij az-zifafi da kuma zafaf fiye da ɗaya a samu wato zihaf ko a samu zihafi wato illa fiye da guda ɗaya akan kalma ɗaya ومن سناد da kuma shi wancan asnad din wata dakhulin bi an yaluzza misra'ain lafdun bi qara dan ko kuma kaga wani lafazi an fasa shi rabi asadrul baiti rabi azzul baiti irin yadda ake samu din nan wa min dukhuli al ko kaga alif da lam tana shiga alama ufrida lafzan akan abin da yake lafazi ne mufradi min alladhi yudafu abada wato kaga abin da yake nufi idafa kaga abin da yake mudaf da mudaf ilayhi an sawa mudaf din alif da lam an sawa mudaf ilayhi alif da lam wanda gwaranci ne yace wa qasri nau naqli ko kaga an kassare wata kalma take da alhamza mamduda a mai da ta maqsura ko kuma naqal kaji an cire wasalin wani harafi an kai ga harafi na gaba ko kalma ta gaba wa hazfi harfin ko ga an cire wani harafi a ta kalma harfi atafin inda ya kamata ya asa wawun sai gaba a saka ba wa sarfi adimin lissarfi da kalma take mamnu'atun min sarfi kaji an mata amanta masrufa duk wannan uyubi ne ko wal waqfi min qabli tamami ko gaji zance an tsaya alhalin bai cika ba sai ya sake yin irin abun kuma ya kwatance da maganar wani malami daban kuma ko ibnu malik shine da yake cewa ka amal birran yazinu وليقص ما لم يقل ابن مالك ne fadi wannan inda yake magana akan musawazatul ibtida'i bin nakira ko da yake cewa ka amal birrin yazinu waliqas ma lam yuqal wal urjuza fi mujmalaha min an nazm as salis yace alhamdulillah wancan baitin kamar yadda fada baitin ibn malik ne waragbatun fil khairi khairun wa amal ko shine farko baitin waragbatun fil khairi khairun wa amal birran yazinu wal yuqas ma lam yuqal yace alhamdulillah wannan waƙe a dunkule ta kasance zance ne wanda yake salis wanda yake tafiya ba wata matsala ba gargada waqad asna alaiha walhamdulillah ta'ala ta'ifatu min ash-shu'ara wa ahlil bayan yace nagode wa Allah an samu da dama daga wanda suka san meye waka da wanda suka san meye fasaha a larabci sun yi yabo sun jinjina ma kokarin da nayi walaula anna dhikra asma'ihim min dafi'i hadhin nafsi al la dhakartuhum yace ba dan ina ambatan su in ce wani ma yace waqat tayi wani ma yace waqat tayi ba dan haka zai zama kamar ina neman makai na suna ba yace da na ambace su wa hasbi tazkiyatu shaykhi wa shaykhi ashyakhil bayani fi zamanina shaykhu shaykhi Muhammad Salim ibn Addud rahmatullahi ta'ala alayhi yace yaban ma da shi wancan malamin da yayi wanda yace kan min yadil lilhakami din yace yaban da wannan malamin yayi min shi kadai ma ya ishe ni nagode wa Allah iya shi ma ya isa ba sai na kawo wasu ba dan ka aga cewa kamar ko yana neman suna ne ko yana neman a san ya samu yabo da jinjina a gun wasu malami wanda kaga mun da irin mun yanzu sai kai ta fada ka ce da wana mun duk sai ka saku su ce wana ma ya bani tazkiya wana ma ya amince da iyawata wana ma ya ce kaza kasa yanzu haka shedan ya riya ma masu wa'azi da masu da'awa da masu tutiyar karatu kaji mutum yana cewa ai wana yayi yabo gare ni ko yayi yabo ga wana mu saboda haka kawai shikenan inda ka san Allah ne ya ambaci sunan shi a cikin mahadiyina wa shu'adai was-salihin wannan duka manafizu ne na shedan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wat-tamaduh haka annabi yace a hirdinku da yawan zuga junanku yace wannan fa innaha qasimatu dhahr yace wannan abu ne dake karya bayan mutum adin a yawaita wannan yabo ne wannan yawane yabo wannan yazo gabatar da wani ya dinga zububuta shi annabi yace iyyakum wat-tamaduh waga yanzu shi mutane suke so in ka ambaci mutum baka yi ma ambaci laƙabobin shi da martabobin shi ba sai a ce hasada kake ne saboda kai kuma dan ka gudu daga suka daga hasada sai ka biye ka fada domin fitina ce a zarge ka da hasada ko da wanda yake yin ta ne bai so a ce yana yi hasada ba mugun hali ne da baka so a danganta maka shi baka yin shi ko da ma kana yi din ubangiji Allah ya sa mu gama lafiya to bari mu juya kasa din ko lokacin ya kai ko wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi